الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 3 ga watan Al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 10 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata. To wannan tambaya ta gabata in awancin sati. An tagwaye ba shi da bambanci da wanda aka haife shi shi kadai duk abin da ake fada na cewa like ido hana tukunya ta tafasa makautar da mutum da sauransu da tura ma mutum kunama wannan kwata-kwata ba ya da asali a shari'a in ma an same shi to ta hanyar sihiri da dabo ne ake samu amma a shari'a din tagwaye ba shi da bambanci da wanda aka haifa shi kadai na'am na wani ya je wata tambayar na
malam mutum yana iya ba su tashanu su daika
ya ba wa sarakuwa shi kwarai da gaske sarakuwarka matsayin uwa take maka matukar an gane ku ko da baka kusanci wannan iyata ta to ta riga ta zamanto mahaifiyarka babu aure tsakaninka da ita muharramarka ce domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da nasi na Al-Qur'ani ya haramta ma muminai wato uwayen kenan matansu kenan su ne surukansu a cikin fadarsa da ya zano nau'ikan mata wanda aka haramta ma muminai hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم الشاهد وأمهات نسائكم دقوا ينكي لما تنكو سما وانا الله يا حرم تاموكس كنا وانا مزعين حرام من كتك أغانيكو كنا وانا كسن شيور غيسوا دئتا بالي في بنيبا wai misali kana da takardar da za a baka isans kamar nan wannan jikka 10 to wannan takarda na halatta ka saida ta jikka 8 ko jikka 9 ko kuma ƙasa da haka ko sama da haka kwarai da gaske saboda wannan takarda ce wadda take ba da izinin wanda zaka iya kai da ka bada a baka isansu kenan na daidai adadin kudin da suke rubuce a ciki. Wannan ba kudi bace ba, amma takarda ce wanda kenan akwai wani kima ta kudi a jikinta, amma ba kudi bane ba. Dan haka wannan ya halatta mutum ya saida ta sama da yanda yake a rubuce a jikinta ko kasa da haka. Kayan kudi ne, ba kudi bane ba. Kamar yanda kati ta salula wadda ta jika guda, kana iya saida ta dala 150 kudinka idan kana da bukata. Kaga shi idan ya sanya zai yi amfani da jika guda. Kayan kudi ne, ba kudi bane ba. Na'am. Wai misali, ma'aurata ne kafin a daura aure suka sadu da juna. Bayan an sadu da juna ba ta yi istibra'i ba, ba ta yi jini ba, aka daura aure. Bayan haka sai tambaya wani malami ya ce wannan aure batacce ne kwata-kwata, dole za a buɗe shi. Haka wasu malamai suka tafi akan haka cewa duk macen da aka kusance ta tubayya halatta a ɗaura mata aure sai ta yi istibra'i, shine sai ta yi jini guda a tabbatar da kenan mahaifarta ta tsarkaka babu ɗan wani a ciki. Idan aka daura aure kafin ta yi istibra'i, suka ce wannan aure aure ne batacce, domin matsayin shi aure ne a cikin idda. To amma tare da cewa akwai fatawa ta magabatan ƙwarai, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Abu Bakar da sauransu, irin wannan aure ba a buɗa shi. Iya abinda za a yi lokacin da ya gane irin wannan kuskure, sai ya kaurace mata a wurin kwanci. Kenan sai ta yi jini guda. In ta yi jini guda ta gama, sannan sai ya ci gaba da kusantarta. In kuwa tana da ciki, kenan zai kaurace mata sai ta haife wannan ciki. In ta haife cikin, sannan sai ya ci gaba da kusantarta. Wannan shi ne gyaran auren, ba maganar cewa sai an buɗa shi. An gane ko wannan fatawa ce ta wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda. Amma fatawar malaman Malikiya ce suka yi, dole za a buɗe wannan aure, domin aure ne batacce. Idan aka buɗe shi ta je ta yi idda, in ta gama idda, in yana son ta zo ya sake biyan sadaki, a sake ɗaura aure. Wannan sai ka hada da cewa koda da ciki aka ɗaura aure, wannan shi ne fatawar kenan magabata akan wannan. Kenan a nan sai ya kaurace mata, idan ta haife wannan ciki sai ya ci gaba da kusantarta. In kuma ba ta da ciki, kenan abinda zai yi sai ya kaurace mata. In ta yi jini guda ta tsarkaka, shi kenan auren su ya daidaita. Kamar yanda karin bayani akan wannan mas'ala, ana iya komawa cikin fiqh sunna na sayyid wannan sayyid Sabit. Wai mace ce ce mijinta baya nan yayi bulaguro kusan tsawon shekara biyu, babu labarin shi. Uwayen shi da uwayenta suka ce kawai ta je ta yi aure, sun sakan mishi ita kenan. Bayan ta yi aure har ma ta aihu, sannan ya dawo. A nan abinda muke so mu sani, ai ba su bai kamata su dau doka na cewa sun sakan mishi, wani bai isa bai sakan ma wani matar shi. Wanda yake da ƴancin da zai iya sakar ma wani mata shi ne alƙali, shi ma sai an samu takon saka. al'amura sun bayyana waɗanda suke hukunta dole ne a sakan masa wannan mata sanan alƙali ya sake ta. Amma ko uwa ko uba ko wa ko kani ko ma wane ne bai isa ba ya sakan ma wani matar shi, sai dai in uba ne ko uwa suna iya tilasta ɗansu su tirsasa shi ya saki matar shi, amma su ba su isa ba su saka mishi. In suka ce sun saka mishi bata saku ba. To dan haka maganar dan mutum babu labarin shi shekara biyu a ce a saka mishi mata wannan bai dace ba a shari'a, kuma ko an saki bata saku ba. Idan aka buga aka rasa labarin mutum kwata-kwata, to wannan alkali ake kaima ƙara, alkali zai sanya ma ita wannan matar ajali shine tsawon shekara hudu. Aje a ci gaba da bincike tsawon shekara hudu, randa shekara hudu ta cika babu shi babu labarin shi, to a wannan lokaci idan ta dawo wajen alkali sai ya ce ta je ta yi idda ta saki, in ta yi idda a wannan lokaci sai ta yi aure. Idan ta yi wannan aure kuma aure ne ingantacce, amma wannan kasancewar sakan masa da aka yi ta je ta yi aure bayan shekara biyu, wannan in ya dawo akan auren shi yake matar shi ce wannan aure da aka daura batacin aure ne, dole za a buɗa shi. An gane ku? Dole za a buɗa shi gidan mijinta za ta koma na farko, wannan shi ne mijinta, domin babu abin da ya kashe masa aure. In akan shuwa ne suka yi wannan, wannan ɗakun matsayin ɗan shi ne, ba a ce masa shege ba. An gane ko? In akan kenan shuwa ne, su suna ganin cewa kamar haka ne ya dace a yi. Na'am.
Shi na biyin da ya zo wancan mutum ya saki ta ko kuma ko sai ya buɗe
wata fiye. Auren kawa ake buɗewa ba sai ya ce ya sake ta ba, duk batacin aure idan za a buɗa shi ba a ma buƙatar a ce ya ce ya sake ta. Dan shi cewa na sake ki wannan sai aure wanda yake ingantacce, in batacin aure ne kawai buɗa shi ake. Amma kuma ba zai kusance ta ba sai ta yi istibra'i, ma'ana sai ta yi jini. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul hajj, mun tsaya ƙarshen muna cikin kenan babi wanda ke bayani game da warware niyya ta hajji a maida ta umra. Mun tsaya ƙarshen hadisi na 245, hadisin Abdullahi ibn Amr, Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' fa ja'alu yas'aluna, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa ta bankwana ya tsaya a cikin taron jama'a kuma a nan Mina. An gane ko? Fa ja'alu yas'aluna, sahabbai suka haɗu suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wasu al'amurra da suka gabatar ko suka jinkirtar da su game da ayyuka na aiki na hajji, wanda a wannan gaba kamar yadda bayani ya gabata dalili ne akan cewa ba laifi bane malami yana iya tsayawa akan abun hawansa mai tambaya yayi masa tambaya. An gane ku? Kamar yadda wannan ya gabata tun a cikin darasinmu na Sahihul Bukhari a cikin Kitabul Ilm, al-Imamu Bukhari ya shigo da wannan hadisi wanda ke nuna halaccin malami a yi masa tambaya yana kan abun hawansa ya bada amsa. Wannan bai ci karo ba da ladabi wanda yake na ilimi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan raƙuminsa a nan Mina bayan ya zo ya yi jifa, manzon Allah ya tsaya, sahabbai suka haɗu suna yi masa tambaya, shine sai ya ce fa qala rajulun, wani mutum sai ya faɗa ya ce ya manzon Allah lam ashkur fa halaktu qabla an azba, ya ce ya rasulullahi ban tantance ba sai na aske kaina kafin na yanka hadayata. An gane ku? Wanda shi ko abin da ya kamata aske kai ya zamantu bayan wato suke hadaya, shi ko sai ya gabatar da aske kai kafin wato yanka hadaya, shine yace lam ashkur yace ya rasulullahi ban tantance ba fa halaktu yace sai na aske kaina qabla an azba yace kafin na yanka hadaya menene hukunci na a yanzu kada sai manzo Allah yace masa izbah wala haraj je ka yanka hadayar taka yanzu manzo Allah yace babu laifi akan ka waja'a akhar wani mutum na daban yazo wa qala sai yace lam ashur fa nahartu qabla an arid yace ya rasulullahi ban tantance ba sai na soke hadaya ta kafin nan jifa wanda kuma abin da ya dace yayi jifa a farko sannan ya soke hadayar a gane ko sannan aski ya biyo baya to shi ko sai ya gabatar da wato soke hadaya kafin yayi jifa kana sai manzon Allah yace masa irmi wala haraj je ka kai jifa manzon Allah yace ba laifi akan ka Abdullahi ibn Amr yake cewa fa ma su'ila yawma idhin an shay'in quddima wala ukhir illa qala fa'al wala haraj aran nan yace ba a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wani abu da aka gabatar ko aka jinkirtar da shi face sai manzon Allah ya faɗa ga mai tambayar cewa je kaka aikata ba laifi wanda bayani ya gabata ayyukan da ke kan alhazzai a ran 10 ga wata kenan bayan gari ya waye gab da budowar rana sun baro Musdalifa za su zo nan Mina domin jifa wannan jifa na ran 10 ga wata za a jefi wannan rami daya-daya wanda ake kiran shi aljamratul kubra domin ramuka ne guda uku akwai aljamratul sugra ita ce ake iskewa da farko sannan za a iske aljamratul wusta na tsakiya kenan sannan za a iske wancan aljamratul kubra wanda shi ne ya fi kusa da makka to a ran 10 ga wata wannan babban rami shi kadai ne ake zuwa a jefa to idan alhazai kenan suka taso daga Muzdalifa za su zo nan Mina domin wannan jifa idan suka yi wannan jifa za a jehi wannan rami da tsakuwa bakwai kowace tsakuwa lokacin da za ka jefa kana cewa Allahu Akbar amma ta farko in za ka jefa sai ka fara da bismillah bismillahi Allahu Akbar kenan ɗaya bayan ɗaya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sai ka jifa wannan tsakuwa bakwai idan ka gama wannan jifa aiki na biyu wanda zai biyo baya wato shine soke hadaya in wanda ake sokewa ce kamar raƙumma ko kuma yankawa in wanda ake yankawa ce kamar shanu da tumaki da awaki bayan soke hadaya aiki na uku wanda zai biyo baya shine aski idan mutum yayi aski sai ya tsabtace jikinsa ya yi wanka ya sanya tufafinsa na al'ada ya shafa turare sannan kuma sai a gangara a tafi makka domin a je a yi tawaful ifada to waɗannan ayyuka guda hudu haka ake buƙatar a jera su ɗaya bayan ɗaya a ran 10 ga wata kamar yadda jera wannan jumhurin malamai sun tafi akan cewa matsayinsa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku sunna ne ba wajibi bane tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa dole ne a jera su idan mutum ya sunkuyar to bai yi ba sai ya saki to amma malamai da suka ce sunna ne ba mustahabi bane ba suka ce anan inda dole ne to da duk waɗanda suka gabatar da wani aiki akan wani ko suka jinkirtar da wani to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su cewa su saki gashi shi wannan bawan Allah na farko cha ya rasulullahi na aske kaina wato kafin na soke hadaya ta manzon Allah yace masa je ka kai soke hadayar ba laifi akan ka shi kuma yazo yace ya rasulullahi yake cewa na soke hadaya ta kafin na jifa manzon Allah yace masa je ka kai jifar ba laifi akan ka kaga shi wannan na farko me ya kamata yi sai in ya soke hadayar shi sannan yayi aski amma sai ya gabatar da aski akan soke hadaya shi wannan na biyu shi kuma sai ya gabatar da soke hadaya akan jifa wanda jifan shi ya kamata ya zamanto da farko manzo Allah yace masa kai ma je ka kai jifan ba laifi akan ka Abdullahi ibn Amr yace a ran nan ba a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wani abu da aka gabatar da shi ko aka jinkirta face sai ya faɗa ga mai tambaya cewa je kaka aikata ba laifi a kanka. Dan haka dai a takaici jirawar sunna ce wadda take mustahabba in mutun ya sunkuyar to wannan babu laifi a kansa kuma hajjin shi haji ce wadda take ingantacciya. Wannan shine kuma kamar yadda muka yi bayani dalilin da ke nuna cewa duk abin da mutun ya jahilta na ibada to yaje ya tambayi masana, yaje ya tambayi malamai. Kamar yadda anan aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a farko abin da ya dace kafin ka aikata abu ya kamata ka tambaya yaya ake yi. In ka aikata kana kokonto akan cewa kayi daidai ko baka yi daidai ba sai ka je ka tambayi malami. Idan ya tabbatar ma kayi daidai fa lillahi alhamdu. Idan baka yi daidai ba in abu ne wanda yake na wajibi dole sai an sake to dole ka sake. In kuma na mustahabi ne ba sai an sake ba to wannan ba laifi sai ka kuri gaba kenan kada a sake komawa cikin irin wannan kuskure da aka yi. Wannan kuma yana nuna wajibcin a aje malamai a cikin lokaci wanda yake na haji da irin zamanin da jama'a suke zuwa domin yin umra. Kenan a aje malamai a wurare daban-daban kuma musamman malaman da suke jin yare kala-kala. Duk wani wanda ya jahilci wani aiki daga cikin ayyuka na haji to yayi tambaya. Kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya duk wani mai tambaya ke zawaye masa tambaya. Yau za mu tashi kenan hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس والأربعون بعد المئتين عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديثنا ريبيو داربئين دشدا رواية عبد الرحمن ابن يزيد النخعي الله يجيك أنسى يكيشي أغانيكم شوانا عبد الرحمن ابن يزيد النخعي ya yi hajji tare da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda. Fara'ahu yarmi al-jamratul kubra bi sab'i hasayat, sai ya ga Abdullahi dan Mas'ud na jifar wannan babban rami wato da tsakon kwani guda bakwai. Faja'a al-bayta an yasari, lokacin da zai yi jifar ya kusanci ramin ya fuskanci shi amma ya maida Ka'aba a hagun kinsa wa mina an yamine, mina kuma ya maida ta a damarsa. Kaddara cewa kamar yadda muke zaune a nan kenan gabanmu nan kenan shine ramin, to haka Abdullahi dan Mas'ud ya fuskanci ramin nan kenan ita ce Ka'aba gata a hagun kinsa, nan kuma ita ce mina gata a damarsa. Kenan kaddara cewa a nan a yanayinmu kenan nan mu muna fuskantar arewa, kenan nan gabas ita ce mina, nan yamma ita ce Ka'aba. To lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya zo zai yi jifan kenan sai ya maida Ka'aba ta zamanto a hagun kinsa, mina sai ta zamanto a damarsa. Thumma qala, sannan sai ya ce hadha maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara sallallahu alaihi wasallam, yace wannan wuri da kuka ga na tsaya wato shine matsaya ta manzon da aka saukar masa suratul baqara, shine kenan annabi Muhammad sallallahu wasallamu wa barakatuhu alaihi, lokacin da yazo zai jifa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya. Wanda kasancewar kamar yadda muka yi bayani a baya shi wannan jifa na ran 10 ga wata wannan rami daya daya shi kadai ne ake jifa kenan aljamratul kubra kuma wannan suna nashi a ce masa aljamratul kubra shine ya dace an gane ko karamin a ce masa aljamratul sugra na tsakiyar a ce masa aljamratul wusta sannan shi kuma babban sai a ce masa aljamratul kubra ko kuma na farkon sai ka ce masa aljamratul sufla na tsakiyar sai ka ce aljamratul wusta kenan babban sai ka ce masa aljamratul ulya amma kasancewar wasu sunaye da ake kiran shi ake kiran wannan rami a yau wannan kwata-kwata ba su dace ba na cewa ash-shaytanul asghar da kuma ash-shaytanul awsat da ash-shaytanul akbar ita aljamratul sugra sai su ce ash-shaytanul asghar aljamratul wusta sai su ce ash-shaytanul awsat aljamratul kubra sai su ce ash-shaytanul akbar wannan kwata-kwata bai dace ba malamai sun kirga wannan cewa wauta ce da kuma jahiltar addini an gane ko saboda abin da ya dace yanda sunan shi sunan wurin yake a shari'a haka ya dace a kiraye shi kamar yanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka sunayen wurin yake a kiraye su da cewa shaytani karami shaytani na tsakiya shaytani babba wannan kwata-kwata bai dace ba to shine anan shi Abdurrahman ibn Yazid an-Nakai kenan yake ba da labarin cewa ga yanda ya ga Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda lokacin da zai yi jifa ga yanda da ya zo sai ya fuskanci wannan rami kenan ya maida Ka'aba a hagun kinsa ya maida Mina ta zamanto a damarsa yayi wannan jifa da tsakuwa bakwai kowace tsakuwa yana cewa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar da an gama sai yake cewa nan inda kowa ga na tsaya yace shine wurin tsayuwar manzon da aka saukar masa suratul baqara me yasa anan ibnu mas'ud yake banci suratul baqara ba dan komai ba saboda suratul baqara a cikin ta ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayani mai tsawo dangane da ayyukan haji idan ka dautin daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi sai ka kai fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun to dan haka anan yake banci Suratul Baqara da ambato yace nan inda ko ga na tsaya matsayi ne na manzon da aka saukar masa wato Suratul Baqara to dan haka wannan hadisi yana nuna mana wato an shar'anta mana abutar masana sune malamai a hali wanda yake na zaman gida da hali wanda yake na bulaguro domin mu fa'idanci hukunce na addini an gane ku kamar yanda anan shi yace nayi haji tare da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda lokacin da zai yi jifa ya maida Ka'aba a hagun kinsa ya maida Mina a damarsa kuma da yayi jifar ya bayyana mana cewa inda ya tsaya nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya lokacin da zai yi jifa wannan kuma dalili ne wanda yake nuna mana fahimtar addini ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda domin yana daga cikin fuqaha'us sahaba waɗanda suke masana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bugo da ƙari kuma wannan yana nuna mana yanda Abdullahi dan Mas'ud yake da kwadayin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkan ayyuka na ibada an gane ko matukar ba su ke banta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan dabi'a ce da al'ada ta mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda suke bi sau da kafa suna kura ido su ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata domin su koyi da shi wanda bayani ya gabata ba su dai ba su biyu ba yanda sahabbai shira suke su ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata domin su ma su biyo bayan su aikata irin yanda yake. Ba ma abu wanda ya shafi bangaren ibada hatta da abin da ya shafi bangaren al'ada, wanda mun yi bayani Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukansa. Wanda wata rana sun biyo hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana kan abin hawansa sun zo daidai wata itaciya, reshen itaciya ya karkato manzon Allah sai ya duke dan wannan reshen itaciyar kada ya karce shi. Ibn Umar da ya zo wurin shi ma sai ya duka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya duka. Bayan zamani yayi zamani, itaciyar babu ita, babu alamarta, amma duk randa Ibn Umar ya biyo wannan hanya in ya zo daidai wurin sai ya sunku ya kai, tunawa game da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunku ya kanshi da zuci. Kaga sunku ya kan nan ba ibada bace ba, to amma tsantsar koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka hadisi yana cikin sunani Abi Dawud, wanda ana cikin sallah kai tsaye sahabbai sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cire takalmansa ya maida gefe ya aje, gaba ɗayan su kowa sai ya fitar da nashi ya maida gefe ya aje. Ana gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo yace, me yasa naga duk kun fitar da takalmanku? Suka ce, ya Rasulullahi, gani muka yi ka fitar da naka. Manzon Allah yace, ku san da cewa abin da yasa na fitar da takalmana, Jibrilu alaihi salam ya zo ya ban labarin cewa akwai najasa a ƙasan takalmana. Dadin fa'ida a nan za mu fa'idanci wata fa'ida, shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba. Inda ya san gaibu zai fara sallah da takalmansa tare da cewa akwai najasa a ƙasan takalmin, sai da aka turo masa saƙo na musamman daga wajen Ubangiji. Shi ma Jibrilu ba a karan kanshi bane bai san da cewa akwai najasa a ƙasan takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masanin abin da ke bayyane da ɓoye Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya sanar da Jibrilu, kuma aka turo shi takanas ya je ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa akwai najasa a ƙasan takalmansa. Yace, to ku san da cewa Jibrilu alaihi salam shi ne Allah ya turo shi takanas ya sanar da ni cewa akwai najasa a ƙasan takalmana, don haka na fitar da su. Manzon Allah ya ce, daga yau ɗayanku idan ya zo masallaci ya leƙa ƙasan takalmansa, idan akwai najasa manzon Allah ya ce ya goga takalman akan ƙasa ya yi sallah da takalmansa. A shahid a nan ganin cewa manzon Allah ya fitar da takalmansa kai tsaye kowa sai ya fitar da nashi. Don haka abinda ake buƙatar mumini ya zamanto a dukkan halayensa da ɗabi'unsa ya yi ƙoƙarin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kowace fuska, don ba mu da abin koyi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa mana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha katsira. Ubangiji ta'ala ya ce, tabbas ku jama'ar muminai kuna da kyakkyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu yi koyi da shi bangaren aqida, mu yi koyi da shi bangaren ibada, mu yi koyi da shi bangaren mu'amala, mu yi koyi da shi bangaren dabi'u da halaye. Kowane bangare abinda ake bukata mumini ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin koyinsa. Amma ba kowa yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutumin da ke kaunar wato gida wanda yake kyakkyawan ƙarshe, ma'ana ita ce lahira, mutumin da yake kaunar aljanna ta zamanto makomarsa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce, liman kana yarjullaha wal yawmal akhira, ga wanda ke kaunar Ubangijinsa kuma yake kaunar aljanna ta zamanto makomarshi a gobe kiyama. Ko kuma liman kana yarjullaha, ga wanda ke tsoron Allah, wal yawmal akhira, kuma yake tsoron yini na ƙarshe shine alkiyama. An gane ko? Domin lafazin ar-raja yana daga cikin zawatul adad, yana daukan ma'anar tsoro yana daukan ma'anar kauna kamar yadda Ubangiji ta'ala yace faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada da fadar sa innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa huma annubiha ala aya to dan haka kamar yanda shi anan muka ga Abdullahi dan Mas'ud yana ɗaya daga cikin waɗanda suke masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan yana ɗaya daga cikin kuma waɗanda suke masu fada da bid'a kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda suke da kokarin koyi da shi to haka kuma sun jajirce game da fada da bid'a duk inda take sai sun yi kokarin kawar da ita wanda ya ishe mu misali akwai hadisi wanda Amr ibn Salama Allah ya ji kansa yake cewa mun kasance muna zaune a kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud gabanin sallar asuba an gane ko ma'ana dabi'ar su da al'adar su kafin sallar asuba idan alfijir ya kusa kitowa sai su fito sai su zo kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud sai su zauna domin almajiran sa ne sai yake cewa fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila almasjid idan ya fito daga gida tare da shi sai mu tafi zuwa masallaci yace wata rana muna zaune muna jiran fitowar sa fa ja'ana Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda sai ya zo faqala sai yace da mu a kharaja ilaykum abu abdurrahman ba'd yace abu abdurrahman ya fito kinaya ce ta abdullahi dan mas'ud tambayar sai yake ma'ana ibn mas'ud ya fito muka ce masa a'a nizai amr yace fa jalasa ma'ana hatta kharaja sai ya zauna tare da mu har aka kai lokacin da abdullahi dan mas'ud ya fito lokacin da ya fito kumna ilaihi jami'an sai muka tashi muka tiryo shi an gane ko halaccin ka tashi ka tiryo mutum wannan ya halatta a shari'a amma mutum ya zo ka tashi ka tsaya domin zawwar shi sai ya zauna ka zauna wannan haramu ne kwata-kwata baya halatta idan ka yi baƙo ka tashi ka tiryo shi wannan halaka ne amma dan mutum ya zo ko ma wane ne ka tashi ka tsaya wannan haramu ne wani sahabi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo wuri ba ma tashi mu tsaya dan mun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ki yana kyama tare da cewa babu wani wanda yake da kima da martaba a idan mu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace amma ba ma tashi mu tsaya masa ba dan komai ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ki yana kyama kuma a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa idan kuna so ku ga dan mutu yace shine mutumin da yake zama mutane su tashi su tsaitsaya a kan shi kamar wanda yake so a tashi a tsaya masa to bazala sallallahu alaihi wasallama yana nuna wannan dabi'a ce daga cikin dabi'u waɗanda suke na ɗan wuta domin alama ce ta mai girman kai shi kawai so yake sai an tashi an tsaya masa to shine anan yace falamma kharaja umna ilaihi jami'an lokacin da ya fito sai muka tashi gaba ɗaya muka tiryo shi inda irin wannan ta tsayawa ce domin girmamawa ta za a yi kulmuna lahu jami'an sai muka tsaya masa amma sai ya ce kulmuna ilaihi jami'an muka tashi muka tiryo shi don haka wancan hadisi da suke kafa hujja da shi hadisin da yake cikin sahihu muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da sa'ad ibn mu'adh aka zo da shi domin ya yanke hukunci tsakanin banu quraiza wanda kawayen shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kumu ila sayyidikum to shine suke kafa hujja da shi kumu li sayyidikum suka ce ai anan manzon Allah ya ce ku tashi saboda shugaban ku ya zo anan akwai ziyada cewa kumu ila sayyidikum fa anziluhu ku tashi ku tarye shugaban ku ku sauke shi daga kan abun hawan shi to shine fa qala lahu abu musa sai ya ce ya aba abdurrahman yace ya kai aba abdurrahman inni ra'aytu fil masjid anifan amran ankartu yace dazu a masallaci na ga wani al'amari yace amma fa nayi kyamar wannan al'amari ya fata mu zai yace amma walam ara walillahi alhamd yace walam ara walhamdulillahi illa khaira yace ina gode ma Allah ban ga komai ba face alkhairi amma wannan al'amari da na ganshi yace na yi kyamar sa qala sai yace masa fa ma huwa me ka gani qala sai amri yake sai Abu Musa yace in ishta fasatarahu yace in har Allah ya sa kana da kwanaki to zaka gani da idanka yace sannan sai na bashi labari nace masa ra'aytu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantaziruna as-sala na ga jama'a gungu gungu a cikin masallaci sun yi da'ira sun yi kuri an gane ko abinda ake cewa da'ira shine kenan sun yi zagaye haka nan wannan jama'a sun taru sun yi zagaye can wannan sun taru sun yi zagaye a cikin masallaci yace fi kulli halaqatin rajulun a cikin kowane kewaye na jama'a yace akwai wani mutum a tsaye wa fi aidihim hasan su kuma gaba ɗayan su akwai tsakonkwani a hannunsu kowa ya tara tsakuwa ya rike fa yaqulu wannan da yake cikin tsakiyar taron sai yace kabbiru mi'a ku ce Allahu akbar su dabi fa yukabbiruna mi'a kowa sai ya fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai sun kirga dabi sannan sai yace hallilu mi'a ku yi hailala ɗari sai su kama la ilaha illallah la ilaha illallah sai sun yi ɗari sai ya ce sabbihu mi'a ku yi tasbihi ɗari ku ce subhanallah subhanallah ɗari sai su yi tasbihi ɗari ya ce haka na gani Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce da Abu Musa fa ma za kulta lahum to da ka gansu suna haka me ka faɗa musu qala sai ya ce ma kultu lahum shay'a nin tibara amrik komai ban faɗa musu ba ina jiran umarninka me zaka faɗa mu aikata game da su domin abu a wannan Ibn Mas'ud shi ne malaminsu suke jiran menene zai ba su umarni ya ce don haka ban tanka musu ba ban ce da su komai ba qala sai Ibn Mas'ud ya ce a fala amartahum an yaudu sayyi'atihim me ya hana ka umarce su cewa su kirga miyagun ayyukansu domin wannan aiki da suke mummunan aiki ne maimakon lada zunubi ne suke dauka domin sun saba ma Allah sun saba ma manzansa ba haka aka shar'anta zikiri ba zikiri ne wanda yake jama'i zikiri ne na bid'a yace me ya hana ka umarce su cewa su kilga miyagun ayyukansu su nemi gafara a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala wa baminta lahum alla yabi'a min hasanatihim kalamun ci musu cewa babu wani kyakkyawan aikin su wanda zai tozarta za su samu sakamako a wajen Allah in dai sun biyo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da gaba amre yake cewa thumma maba wa mabaina ma sannan sai ya wuce gaba sai muka bi shi muka tafi zawwar su masallaci ke da wuya kawai sai suka tarar da wannan jama'a kamar yadda Abu Musa ya gani shine sai ya ce hatta ata halqatan min tilkal hilal Ibn Mas'ud ya zo kan wannan gungun jama'a daga cikin waɗannan jama'a jama'u na cikin masallacin sai ya zo kan wani taro sai ya tsaye fa qala sai ya ce ma hadha alladhi araakum tasna'un yace me nake so na gani kuna aikatawa menene kuke yi qalu sai suka ce ya aba abdurrahman ya kai aba abdurrahman hasan naqud biha at-takbira wat-tahlila wat-tasbiha ai ba komai bane ba sakonkwani ne a hannunmu muke kirga kabbara da hailala da tasbihi qala sai ibn mas'ud yace fa uddu sayyi'atikum yace ku kirga miyagun ayyukanku da wannan tsakuwa maimakon kuna subhanallahi subhanallahi abin da ya dace ku yi ku kirga miyagun ayyukanku na zagi wani na bugi wani na shi dukiyar wani na yi kaza yace ku kirga miyagun ayyukanku yace fa ana baminun Allah yadi amin hasanatikum shay'a yace na lamunci wani abu daga cikin kyawawan ayyukanku ba zai tozarta ba matukar kun biyo sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wai hakum ya ummata Muhammad yace kai can ku kai can tabewar ku da halakar ku ya ku al'ummar Muhammad yace ma asra'a halakatakum yace menene mafi gaggawar halakar ku yace ha'ula'i sahabatu nabiyyikum mutawafiru yace waɗannan fa sahabban annabin ku ne ga sufur cik kuna tare da su kuna rayuwa da su wa hadhihi thiyabuhu lam tabla yace ga rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake sawa fa a rayuwar shi bata tsufa ba aka kai aka yadda wa aniyatuhu lam tuksa gidauniyar da manzon Allah yake kafa kai ya sha ruwa gata nan bata fashe ba aka kai ta jibji aka yadda kenan ba da jimawa ba bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ga sunan furcik rigar da yake sanyawa bata tsufa ba gidauniyar da yake shan ruwa da ita bata fashe ba aka kai aka yadda yace wallazi nafsi bi yadihi yace na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa yace innakum la'ala millatin ahada min millati muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kuna ganin cewa kuna kan wani gwanabi da wani tafarki wanda yafi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aw muftatihu babi dalalatin ko kuma kun buda ma kanku kofa ta bata imma kuna ganin cewa hanyar da kuka zo da ita ta fi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita domin shi ba haka ba yayi zikiri sahabban shi ba haka ba suka yi kenan ku da kuka zo da wannan hanya kenan a tunaninku kuna ganin cewa hanyar ku wadda kuka kirkira ta fi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zamanto kun buda ma kawunan ku kofa wadda take tabata qalu sai suka ce da shi wallahi ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhaira suka ce wannan taruwa da muka yi da wannan tsakuwa da muke kilga kabbara da hailala da tasbihi fa abinda muke nihi face alkhair qala sai yace kai can ku wa kam min muridin lil khair lan yusiba yace da yawa mutumin da yake nihin alkhairi har abada karshen rayuwar shi ba zai dace da alkhairin ba me yasa saboda bai biyo hanyar da ake samu alkhairi ba in dai aiki na bid'a ne wallahi da zaka shekarar 1000 kana yi Allah ba zai amsa maka ba dole sai ka biyo tafarki madaidaici shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mun kyakkyawar niyyar ka in dai aiki na bid'a ne ko shekara 1000 kai kana yi Allah ba zai amsa ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Burda ibn Niyar kafin a fita masallacin Idi ya yanka da yeshi da aka gama sallar Idi a cikin kutuba manzon Allah yace duk wanda ya yanka layya kafin a gama sallah manzon Allah yace nama ne ya gabatar ma iyalinsa wanda ya yanka bayan gama sallar Idi manzon Allah yace shine ya yi layya Abu Burda yace ya Rasulullahi ai ni tuntuni na riga na gama makwabta na talaka wato shine sai ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uzurin sa wanda yasa yayi azarbabi yayinka dai ya shika kafin a fita sallar Idi yace ya Rasulullahi makwabta na talakawa ni ina buƙatar su fara kai naman layya ta bakin su kafin su kai na wani manzon Allah yace masa shatuka shatu lahani dabbar ka da kayanka manzon Allah yace nama ne ka ci ba layya ba kaga inda kikkiawar niyya tana rikida aiki na bid'a ta maida shi ya zama ibada to da dabbar da Abu Burda ya yanka da manzon Allah ya ce masa layyarka tayi dan haka aiki na bid'a ko shekara 1000 zaka yi kana yi wallahi Allah ba zai amsa ba dole sai ka biyo ta kan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya karantar da ibada haka zaka yi man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa radd to shine Abdullahi dan Musa suka ce ya Aba Abdurrahman wallahi ma aradna illa alkhaira suka ce ba abinda muke nihi game da wannan zikiri da muka taro muke yi face alkhairi kawai neman kusaci ne muke ga ubangiji sai yace kai can wa kam min muridin lil khairi lan yusiba yace da yawa mutumin da yake nihin alkhairi yace har abada a rayuwar shi ba zai dace masa ba yasa bai biyo hanyar da ake samu yanzu misali yayi ai mun san ayin mataki mutumin da ya gaba sai ce ya mai yake nema tsammanin ka in karshen rayuwar shi in shekara 1000 zai in dai gaba sai ke ya dace da niyan ba zai dace ba saboda bai biyo hanyar da ake zuwa ba shine sai yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa akwai wasu jama'a waɗanda za su ringa karanta alqur'ani amma alqur'ani baya wuce karan karmasu an gane ko ma'ana karatun kawai suke amma ba sa bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya dace sai ya ce wa aymullahi yace na rantsi da ubangijin da ya halicce ni ma adari la Allah aktharuhum minkum thumma tawalla anhu yace wallahi mafi tana yiwa mafi yawan su wanda manzon Allah ya ba mu labari waɗannan wanda za su zo da wasu abubuwa na bid'a manzon Allah wannan Abdullahi dan Mas'ud yace daga cikin ku suke yace sannan sai ya juya baya ya bar su. Amr ibn Salama yake cewa ra'ayna ammata ulaika al-hilal yuqa'inuna yawman nahrawan ma al-khawani, yace a ranar wani yaki da aka yi, yakin da ake kiran shi an-nahrawan, yace wallahi waɗannan jama'u gaba daya na gansu suna sukan mu da mashi, suna yakar mu tare da khawarijawa. Ma'ana duk gayyar matsiyatan ne waɗanda suke wannan khawarijawa, ƴan tawayen musulunci, ƴan bid'a. To dan haka kasancewar wannan ya isa ya nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka suna daga cikin waɗanda suke fada game da duk wani abu na bid'a wanda ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan shi Ibn Mas'ud jifa ne zai, amma sai da yazo daidai wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya lokacin da zai yi jifa, ya mai da Ka'aba a hagun kinsa, Mina a damarsa, ya yi jifa, sannan sai ya ce nan inda ko ga na tsaya, ya ce manzon da aka saukar masa da suratul baqara nan ya tsaya. Kuma gaya a wannan misali da muka kawo a wannan hadisi, gashi yana fada da bid'a. Wannan hadisi, hadisi ne ingantacce, al-Imam Darimi shi ya fitar da shi a cikin littafinsa As-Sunan, haka nan Ibn Abi Shayba a cikin littafinsa Al-Musannaf, haka nan al-Imam Tabrani a cikin littafinsa Al-Mujamul Kabir, Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin silsilatul ahadisi sahiha. To dan haka wannan a takeice hadisin yana nuna mana yanda ake jifa, kenan jifa na ran 10 ga wata, in zaka yi sai ka zo kenan kamar da Ka'aba a hagun kinka, kenan Mina a damarka, ka kusanci ramin ka bashi gaba, sannan ka jefa tsakuwa 7, kowace tsakuwa kana cewa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yin haka kenan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin wato irin sururi na Al-Qur'ani, kace suratul Baqara ko irin su suratul Namli, irin su suratul Ankabut da sauransu, wannan duka ba laifi bane ba, domin kasancewar Ali ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya kiraye ta da wannan suratul Baqara, kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye ta da wannan suna. Wanda kuma galibi sura daga cikin surorin duk wata sura daga cikin surorin Al-Qur'ani akan tsaya a kalli ma'ana menene na labarin da Allah ya bada a ciki, wanda yake yafi abun mamaki, wanda in ka dauka suratul Baqara ta kunshi labarai kissosi masu yawa, to amma babu kissa wadda take mai bada al'ajabi sama da kissa wadda take ta Baqara. Idan ka dauki suratul Nahl, abubuwan da Allah ya zana suna da yawa, amma sai aka ambace ta da suratul Nahl domin fadar Allah subhanahu wataala wa auha rabbuka ila an-nahl. Haka in ka dauki suratul Naml, an gane ko qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yashurun. To dan haka irin wannan surori ba laifi bane ka kiraye su da wannan suna, kamar yadda wasu malamai suna ganin karhancin haka. To gaya Abdullahi dan Mas'ud ya kiraye ta da wannan sura, yace nan matsayin da kowa ga na tsaya, nan manzon da aka saukar masa suratul Baqara ya tsaya. Kuma wannan yana nuna mana shi karantarwa ana bin hanya biyu, abu hanyar karantarwa ta hanyar fada kuma da aiki, kamar yadda anan a aikace ne da yazo ya tsaya ya yi jifan da ya gama sai ya ce inda kowa ga na tsaya, nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da zai yi jifa. Domin duk lokacin da karantarwa ta hada wannan hanyoyi guda biyu, a karantar da kai ta hanyar fada, sannan kuma a nuna maka aikin a aikace, to wannan ya fi tabbata a cikin tunanin mutum. Al-hadithu sabi'u wal arba'una ba'da mi'atayn wa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين واتو عبد الله ابن عمر الله يقرا مسي يدا yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace اللهم ارحم المحلقين yace ya Allah ka jikan wato masu yin aski, an gane ko? Allah ka jikan masu yin aski, ka lullube su da rahmarka. wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kebantar masu yin aski a cikin haji ko umra cewa Allah ya ji kansu Allah ya lullube su da rahamarsa qalu wal muqassirin ya rasulullah sahabbai sai suka ce ya rasulullahi ka hada da masu yin sesaye ce su ma masu sesaye ya Allah ka ji kansu wannan ana kiran shi al'adafu talqini ma'ana suna tambayar manzon Allah cewa ya hada da masu yin sesaye su ma Allah ya ji kansu qala sai manzon Allah ya koma cewa allahumma rahimil muhalliqi yace ya Allah ka ji kan masu yin aski sahabbai suka sake ce masa wal muqassirin ya rasulullah ya manzon Allah ce da masu sesaye a wata riwaya sai da manzon Allah ya maimaita wannan addu'a su uku allahumma rahimil muhalliqin manzon Allah ya koma cewa ya Allah ka ji kan masu aski sahabbai suka ce wal muqassirin ya rasulullah ya manzon Allah ka hada da masu yin sesaye sannan manzon Allah ya ce wal muqassirin yace ya Allah ka ji kan su ma masu yin sesaye idan aka ce sesaye kenan shine rage gashi gaba ɗayan sa to dan haka wannan hadisi yana nuna mana cewa yin aski a cikin haji ko umra wato shine fiyayye shine abin da ke sahun gaba kuma shi yafi kusaci a wani shi yafi kusantar rabawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala dan ko a waccan aya wanda take cikin suratul baqara mai Allah ya faɗa cai wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga hadiyu mahilla kar ku aske kawunan wato sai hadaya ta isa wurin yankanta an gane ku sai ta isa wurin yankanta an yanka ta sannan ku aske kai kuma haka can cikin suratul fath ubangiji ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al masjida al harama in sha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu ashahid aminina muhalliqina ru'usakum nan Allah sai da ya gabatar da aski akan sesaye an gane ku gabatarwa kuma tana nuna cewa yafi sesayen muhimmanci a wajen Allah to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya addu'a su uku ya Allah ka ji kan masu sesaye ya Allah ka ji kan wannan masu aski ya Allah ka ji kan masu aski kamar yadda yake cikin wata riwaya sai da ya maimaita addu'a su uku a karo na hudu da sahabbai suka nace a hada da masu sesaye manzon Allah ya ce ku je har da masu sesayen to dan haka kenan yin aski a cikin haji da umra shi yafi dacewa domin game da yin aski akwai cikar kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma a inda aski yafi a cikin umra ga wanda yake ba mai tamattu'i ba domin shi mai tamattu'i in dai har babu wani lokaci mai tsawo wanda gashi zai fito to abinda ake bukata yayi sesaye sesayen a wannan lokaci shine yafi dacewa kamar yadda ya gabata manzo Allah yace kowa yayi dawafi yayi safa da maro sannan ku yi sesaye me yasa saboda lokaci ne kuratacce in suka yi aski kenan a ran 10 ga wata ba za su samu gashin da za su aski dan haka manzo Allah da yace sai ta mutuki sai yace kowa yayi sesaye ya rage gashin shi amma in har ka tabbata akwai tsawon lokaci kafin ran 10 ga wata kenan gashi zai iya fitowa ka samu gashin da zaka aske to yin aski shi yafi dacewa a umra ko a haji tare da cewa in kai sesayen shi ma yayi amma ita mace iya abin da yake kanta wato shine kenan rage gashi za ta hada gashin kanta gaba daya ko kuma ta hada kowane bangare ta ba ɗan uwarta mace ko wani wanda yake muharraminta ko mijinta kenan ya yanki ya sanya sizo ko mu ce almakashi ya yanki gwargwadon wato gabar yatsa shine ake kira almula kenan wannan gaba ta yatsa daidai wannan gaba shine ake sanya sizo a yanka ta kowane bangare in ta hada gashin kanta dan ita mace yin aski ga mace haramun ne domin canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala ne haramun ne mace ta yi aski sai dai inda larura menene larura kasancewar rashin lafiya ta kuraje ta fito mata akai to wannan ba laifi akan iya askewa domin a yi magani sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana wato an shar'anta mana yin addu'a ga duk mutumin da ya aikata ayyuka na ibada mu yi masa addu'ar cewa Allah ya yi masa rahama kamar yadda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu addu'ar cewa Allah ya ji kan masu yin aski kira da haka wannan hadisi malam ya shigo da shi ya nuna mana kenan yin aski yafi yin saisaye a cikin haji kuma yin aski a wannan matsayi matsayin shi ibada ne an gane ko ibada ce mai zaman kanta a haji ko umra yin aski ko saisaye ibada ne dan haka duk waɗanda za a samu wasu murde za ka ga suna yin kudu saboda wato shehunansu suna ma shehunansu aski wanda akwai dawa'if daga cikin sufiya wanda za ka ga suna yin kudu kawai suna yi ne saboda shehunansu to wannan aski da suka yi wannan matsayin shirka ne me yasa saboda sun dauke shi a matsayin wata ibada ce wanda suke musu wanda wannan ibada ko ba wanda ya cancanta a sarrafa masa face ubangiji subhanahu wataala babu wani wanda ya halatta ka yi aski saboda shi an gane ko na dan ka kusance shi da girmamawa sai dai ubangiji amma ina iya yin aski saboda kai ma'ana dan in yi ado kenan in burge kai in kayatar kai amma in dan matsayin girmamawa ne da neman kusaci to wannan ba wanda ya halatta a yi masa ko a yi masa aski ko a yi masa saisaye domin neman kusaci gare shi ko girmamawa sai dai ubangiji subhanahu wataala kenan duk wanda ya ma wani domin ne girmamawa da neman kusaci zuwa gare shi to wannan ya ce shi da Allah ɗaya suke الحديث الثامن والأربعون بعد المئتين وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النهر فهابت صفية رضي الله عنها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النهر قال أخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقة أفاضت يوم النهر قيل نعم قال فانفري wato Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan haji ko haji ce ta ban kwana Aisha tace fa afaguna yawman nahar a ranar 10 ga wata ranar layya tace muka gangaro makka muka zo muka yi tawafu da ifada lafazin fa afaguna ma'ana muka zo muka yi tawafu da ifada domin ita ifada kusan kala uku ce wasu malamai suna takaita ta kala ne al-ifadatul ula shine min arafa ila muzdalifa al-ifadatus thaniya min muzdalifa ila mina al-ifadatus salisa min mina ila makka kenan na farko gangarowa daga arafa zuwa muzdalifa bayan fadawar rana shine Allah ya ce fa idza afadtu min arafati فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين أغانيكو سنكم على الإفاضة الثانية كنن دغنا مزدلفة باين أنقوان كنن إنزا أجي من أيجيفة الثالثة شيكم دغنا من باين أيجيفة أغنقروا مكة دمين أي دواف الإفادة تشين عنان تتشفى أفضنا يوم النهر ranar layya tace sai muka zo kenan nan makka muka yi tawafu da ifada Aisha tace fa habat safiya wato safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jinin al'ada ya zo mata fa arada annabi sallallahu alaihi wasallama minha ma yuridu ar-rajul min ahli manzon Allah sai nihi game da safiya irin abinda mai gida yake nihi game da iyalinsa ma'ana manzon Allah ya so ya kusance ta fa qultu ya rasulullah Aisha tace sai na fada masa nace ya manzon Allah inna ha ha'ib ai safiya tana cikin jinin al'ada Aisha ta sani haka ne ta hanyar safiya ita ta gaya mata ga halin da take ciki dan haka Aisha sai ta fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ai safiya tana cikin jinin al'ada wannan shine dalilin da yake nuna idan kaga mutun na nihin aikata wani aiki wannan aiki ko bai halatta ba amma shi ya jahilci haka to abin da ya dace ka bashi labari ka gaya masa wannan abu ga halin da yake ciki kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so ya kusanci Safiya matar shi bai san da cewa tana cikin jinin al'ada wanda kusantar iyali in suna cikin jinin al'ada wannan haramun ne kamar yadda Allah ya haramta da nassi na Al-Qur'ani fa atazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yaqul dan haka Aisha sai ta bashi labari tace a Safiya tana cikin jinin al'ada qala sai manzon Allah yace ahabisatunahi yanzu Safiya tsida mu za ta yi gashi muna so mu koma garin mu Madina yanzu tsida mu za ta yi wanda wannan shine dalilin da yake tabbatar da cewa mace idan ba ta yi tawaful ifada jinin al'ada ya zo mata ko jinin miki ya zo mata to dole sai ta yi jira koma wani lokaci za a kai in ta samu tsarki sannan ta je ta yi tawafi domin shi tawaful ifada baya halatta macen da take cikin jinin al'ada ko jinin miki ta yi kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda kafin a iso Makka da jinin al'ada ya same ta manzon Allah sai yake cewa aikata duk abin da mai hajji yake aikatawa manzon Allah ya ce sai dai tawafi ne ba za ki yi ba sai kin samu tsarki to shine anan manzon Allah ya yi azzatansa shi yana tunanin cewa Safiya ba ta yi tawaful ifada ba kuma ga jinin al'ada ya zo mata shine yace ahabisatunahiya yanzu Safiya tsida mu za ta yi ta hana mu komawa Madina akan lokaci qalu kuma wannan shine malamai suka ce dalili ne wanda yake tabbatar da cewa ayari abokan tafiya ko waɗanda suke muharraman ta dole ne su yi shiranta sai ta samu zarki in ta yi tawafin sannan su koma an gane ko sai dai kasancewar wasu malamai suka ce in ya kasance akwai tsanani akan tsayawar sauran jama'a ita kadai ta tsaye da jama'a malamai suka ce kawai abinda za a yi sai ta tafi ta bi su koma gida ba tare da ta yi tawaful ifada ba lokacin da ta samu tsarki ko zuwa wani lokaci ne sannan sai ta dawo Makka ta zo ta yi wannan tawaful ifada domin cike hajjinta sai dai a wannan komawa da aka yi gida in mai mijin ce to mijinta ba zai kusance ta ba sai ran da ta samu halin dawowa ta zo ta yi tawaful ifada ta cike hajjinta sannan ta koma saboda kafin tawaful ifada bai ya halatta wato mai hajji wato wannan mace mijinta ya kusance ta ko kuma ita take cikin hajji a kusance ta kafin tawaful ifada haka wato al'a'immatul arba'a suka tafi akan cewa in dai akwai tsanani akan ayirin abokan tafiya kenan sai ta dawo sai su koma gida kenan randa ta samu tsarki in ta samu damar dawowa dole ta dawo ta yi wannan tawafi domin ta cike hajjinta Sheikhul Islam yake cewa in har an buƙaci komawa yace to abinda za ta yi kawai sai ta ɗaure gabanta don kada jini ya zuba an gane ko ta je tare da wannan jini ta je ta yi tawafi ta cike hajjinta yace wannan na wahalar cewa ta koma gida bayan wani lokaci ta dawo yace wannan ya ci karo da ka'ida ta shari'a an gane ko ka'idar da malamai suka gina shine al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wahala tana janyo wato shine sauƙaƙawa yanzu misali jinin al'ada bai tsaya ba a ce jirgi zai taso a ce ta dawo nawa ake biya haji daga nan sai ka biya kusan miliyan 2.5 wanda wani a kaɗan wannan miliyan 2.5 ya shekara kusan 10 yana haɗata da kyar da taimako na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ta haɗu yanzu ta dawo gida a ce kuma sai ta samu hannu miliyan 2.5 ta biya domin ta je ta yi wannan tawafi ta ciki kaga ai akwai wahala to dan haka kenan anan a wannan ka'ida da yawa daga cikin malamai wanda Sheikhul Islam yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan haka da wannan jini kenan za ta je ta yi tawafi iya abinda za ta yi sai ta ɗaure gabanta kawai kada jini ya zuba a cikin masallacin ta je ta yi tawafi in ya so a tafi kuma hajjinta ta yi domin ka'ida la yukallifullahu nafsan illa wus'aha to shine anan kenan da aka ce masa ai tana cikin jinin al'ada shine manzo Allah ya ce yanzu tsida mu za ta yi sai aka bashi labarin cewa innaha qad afadat yawman nahar ai tun a ran 10 ga wata ta je ta yi tawaful ifada qala sai manzo Allah ya ce to alhamdulillah tunda ta yi tawaful ifada ukhruju manzo Allah ya ce ku fita mu je ku fita mu koma gida tunda a ran 13 ga wata Zulhijja kenan bayan an yi jifa na karshe Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauka a nan wadul muhassab gane ko anan manzala sallallahu alaihi wasallama ya hada Aisha da dan uwanta Abdurrahman cewa su je can tan'im ta dauko niyya ta umra ta zo ta yi umra in ta zo su hade anan asuba tana yi manzala sallallahu alaihi wasallama da jama'ar shi suka kawo ran 14 kenan ga watan Zulhijja suka kama hanyar Madina to shine manzo Allah sai ya ce ukuruju ya ce ku fita mu je tunda tayi tawafu ne fada a wani lafazi sai manzo Allah yake cewa aqra halqa an gane ko aqra halqa kasancewar wannan kalimomi ne guda biyu wanda larabawa suke amfani da su amma ba sa nihin abinda ma'anar kalimomin suka kunsa domin addu'a ce suke ma kamar abun hawan su raƙumansu idan suka ce ma taguwa aqra halqa abinda suke nihi da aqra ma'ana Allah ya maida ta ta zaman tuba karara ba ta aihuwa idan suka ce halqa ma'ana Allah ya jefe ta da cuta wanda za ta aske gashin ta gaba daya ko kuma Allah ya jefe ta da cuta wanda rashin lafiya ta makogoro to wannan kalmomi suna amfani da su amma ba sa nihin ma'anar abinda kalmar ta kunsa shine manzo Allah sai wannan kalmomi suka gudana a bakin sa sai ya ce aqra halqa an gane ko kenan ma'anar aqra Allah ya jefe ta da kararanci ma'ana ya zaman to ba ta aihuwa halqa Allah ya jefe ta kenan da askewar gashi gaba ɗaya ya zube ko kuma Allah ya jefe ta da ciwon makogoro shine kenan haka suke faɗa ma kamar abun hawan su in ya musu ba daidai ba amma ba dan suna nihi ma'anar abinda wannan kalmomi suka kunsa sai manzo Allah sai yake cewa a bafati yawman nahar shin tayi dawafi a ranar 10 ga wata kila na'am aka ce masa kwarai ai safiya tayi dawafu da fara kada sai manzo Allah ya ce fulguri tunda kin yi dawafi manzo Allah ya ce wuce muje ba maganar sai an tsaya kin yi dawafu wada wanda wannan yana nuna cewa mace in jinin al'ada ya zo mata ko jinin biki bayan kenan tayi dawafu da ifada to ba maganar ta yi jiran cewa ta samu zarki ta yi dawafu wada in ma bata samu zarki ba maganar dawafu wada wannan ya sauka daga kanta sai ta koma an gane ko shi dawafu wada amma wajibi ne amma yana sauka daga kan mace mai jinin al'ada ko mace wadda take mai jinin biki على حديث التاسع والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض واتو عبد الله بن عباس الله إكار مسيدا كيف آتش وأمر الناس واتو أن أمرتش جماعة wani ne yake umarnin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umiran nasu an umarci jama'a an yakuna akhiru ahdihim bil bayt karshen alƙawarin su ya zamanto shine da Ka'aba ma'ana in za su koma gida abinda ake bukata su je su yi tawaful wada ya zamanto shine karshen al'amarin domin ita Ka'aba daki ne wanda Allah ya aje mana shi a ban kasa ya zame mana alama ta girmama Ubangijin mu subhanahu wataala dan haka Allah ya shir'anta mana ibada mun zo mu kewaye wannan daki mu nemi albarka da wannan dawafi da muke dan haka alhaji aka sunnanta masa dawaful hudu sannan kuma aka wajabta masa shine dawaful wada in zai koma gida to Ka'aba ta zama to shine karshen alƙawarin sa wanda shi dawaful wada sai randa kuka daure kayanku aka ce yau za ku bar makka to a ran nan kuke yin dawaful wada dan haka malamai suka ce in kai dawaful wada ka koma sake kwana a makka to wannan dawafi ya rushe sai ka sake wani yasa domin cai umiran nasu an yakuna akhiru ahlihim bil bayt karshen alƙawarin su ya zamanto shine da dakin Ka'aba su zo su yi dawaful wada sai yace illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al-hayd sai dai an saukaka ma mace mai jinin al'ada sai ka hada da mai jinin biki domin duk hukuncin su daya idan mace tana cikin jinin al'ada ko jinin biki to dawaful wada ya sauka daga kanta amma duk wanda zai bar makka to abinda ake bukata in dai ya je yayi haji ko yayi umra to yayi dawaful wada kafin ya koma gida ala hadithul 50 ba'da al-mi'atayn عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى
min ajali siqayatihi fa adina la. Wato Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin sa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya nemi izinin sa an yabi ta bi Makkata layali Mina. Wato shi Abbas ya dawo Makka ya kwana a kwanuka waɗanda suke na Mina. Kwanuka Mina su ne 11, 12, 13, an gane ko? Al-Abbas ya zo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da aka zo ran 10 ga wata aka yi jifa, aka soke hadaya, aka yi aski, sannan aka zo Makka aka yi tawafu da ifada. Al-Abbas sai ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin cewa a bashi damar ya kwana a nan Makka. Kwanukan Mina kenan da 11 da 12 da 13. Min ajali siqayati, a sababin wato shayarwa da yake ma Al-Hazzai, domin kasancewar ita Ka'aba tun a jahiliya, wato mushrikai suna girmama Ka'aba matukar girmamawa, domin dukkan wasu al'amura waɗanda suke na Makka Qurayshawa sun kasashi gida-gida, ku gida kaza ku za ku kula da bangare kaza, ku iyalin wane ku za ku kula da bangare kaza. Kamar yanda hidimar ɗakin Allah an kasashi, shayar da Al-Hazzai daga cikin rijiyar Zanzan, wannan abu ne wanda yake banta da 'ya'yan Abdul Muttalib, an gane ko? Da tsaron ɗakin Ka'aba, gadin Ka'aba, da shayar da Al-Hazzai, kenan 'ya'yan Abdul Muttalib su suka gashi haka, su aka ba. Sannan abin da ya shahi wato rike tuta ta yaki ta mutanen Makka, wannan su kuma sai aka ba banu Abdiddar su aka ba wannan matsayi. Kenan tsaron Ka'aba da rike tutar yaki su banu Abdiddar aka ba, su 'ya'yan Abdul Muttalib abinda aka ba su shayar da Al-Hazzai rijiyar Zanzan kenan su suke da ikon ta, su za su ringa janyo ruwa suna shayar da Al-Hazzai, domin wannan ma wani matsayi ne wanda yake na daraja. Su kuma banu Shayba, su kuma sai aka ba su, an gane ko? Yawwa kenan su abinda yawwa su kuma banu Shayba da kenan da su da banu Shayba, su kuma wato banu Abdishan, su kuma sai aka ba su al'amarin wato shine Darun Nadwa. Darun Nadwa wani gida ne wanda yake na shawara, wanda a cikin wannan gida ake haduwa a zauna duk wani al'amari da ake son azartar da shi a birnin Makka. Abinda muke so mu gane, shi shayar da Al-Hazzai kenan 'ya'yan Abdul Muttalib, an gane ko? Kenan abin da ya shahi tsaron Ka'aba da rike tutar yaki su ne banu Abdiddar, su ne ake kiransu da banu Shayba. Kenan shi kuma al'amarin Darun Nadwa wannan yake banta ne ga banu Abdishams. To dan haka kasancewar shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci Makka da yaki, manzon Allah sai ya karbi makullin Ka'aba daga hannun banu Shayba. A lokacin nan Al-Abbas sai ya ce, ya Rasulullahi, a hada mana gadin Ka'aba da shayar da Al-Hazzai, ya zamanto mu 'ya'yan Abdul Muttalib za mu kula da wannan. Take yake sai Allah ya turo sakon inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Ubangiji ta'ala yana umarnin ku cewa ku ba da amanoni ga masu so. A wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirayi Usman ibn Abi ibn Talha, wanda shi ya gaji kula rike makullin Ka'aba tun daga kakannin shi. Manzon Allah ya kiraye shi sai ya dauki makullin sai ya bashi. Manzon Allah sai ya ce, khuzha khalidatan talidatan, rike wannan makulli ku ci gaba da tsaron Ka'aba, gado ne kuka yi daga uwayenku. Manzon Allah ya ce kuma har abada har zuwa kiyama ku kuke da wannan matsayi na kula da Ka'aba, har yau jikokinsu su suke kula da wannan. To dan haka anan shi Al-Abbas sai ya nemi izini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bashi izini ya kwana a nan Makka, domin a cikin dare suke kokarin janyo ruwa daga cikin rijiya ta Zanzan sai su girke, domin Al-Hazzai in suka zo su sha ba tare da wahala ba. Shine sai ya ce fa adina lahu, manzon Allah sai ya bashi izinin cewa yana iya zama. To wannan yana nuna mana cewa kwanukan Mina 11, 12, 13 wannan dole ne, ga wanda yake nihin jinkirtawa sai ya kai 13. duk wanda ya bar su ya bar wajibi daga cikin wajibatul haji dole sai ya bada fidiya amma wanda yake da uzuri kamar misali waɗanda suke masu shayar da alhazzai kamar makiyaya su ma akwai hadisi sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu rangwamen cewa suna iya barin kwanan mina su je su yi kiwon su an gane ku sannan sai su zo su hada jifa da kwanuka da suka yi wanda ya gabata a darasin mu na sunan Tirmidhi haka misali kamar waɗanda suke masu kula da tawainiya ta marasa lafiya kamar likitoci wannan su ma ba dole ba sai sun kwana mina waɗanda za su ringa kai kawo suna ɗaukar marasa lafiya suna kai su suna yi musu magani da duk wanda yake da uzuri uzurin da yake kama da haka na hidimar jama'a to wannan shi ya samu rangwamen ba da fiye kan iya kwana a Makka ba sai ya kwana ba a nan Mina to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini kuma wannan yana nuna mana idan akwai shugaba a cikin jama'a to bai dace ba wani ya kadi gaban sa ya aikata wani abu ba tare da izinin shugaba ba kaga shi al-Abbas wan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ya san ga aikin shi amma sai da ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka bashi izinin yana iya zama a nan Makka ya ci gaba da shayar da alhazzai sannan ya zauna
wa anhu radiyallahu anhu annahu qala jama'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama bayna al-maghrib wal isha'i bi jam li kulli wahidatin minha iqama wa lam yusabbih wa ala ithri wa la ala ithri wahidatin minhuma wato daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya hada tsakanin magharba da isha a nan Muzdalifa lafazin jam kamar yadda bayani ya gabata suna ne daga cikin sunayen Muzdalifa an gane ko wurin in ma ka ce masa Muzdalifa ko ka ce masa jam to shine yace jama annabiy sallallahu alaihi wa sallama bainal maghribi wal isha'i bi jam'in wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada tsakanin magharba da isha a nan Muzdalifa domin in rana ta fada a nan Arafa ba nan ake tsayawa ba a yi magharba kuma ba akan hanya ta zawwa Muzdalifa ake yada zango a yi magharba ko isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rana ta fada masa a Arafa manzo Allah ya hayo raƙumin shi da jama'a aka sayo gaba za a zo Muzdalifa akan hanya wani sahabi yake cewa sallah ta lokaci yayin Rasulullah manzo Allah sai yake cewa as-salatu hunaka manzo Allah sai yake cewa nan gaba za mu yi sallah amama sai da aka zo Muzdalifa da aka zo Muzdalifa aka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya rada ne yayin kiran sallah ya sanya aka tare iqama kai zai aka yi magharba ana gama magharba ya sanya aka tare iqamar sallar isha aka yi isha manzo Allah ya yi jami'i a nan Muzdalifa kenan abin da yake sunna a yi jami'i tsakanin magharba da isha kuma za a yi kasarun ita sallar isha kenan a yi ta raka'a biyu wannan shine sunna kenan ba a yin magharba a can Arafa kuma ba a yin magharba ko isha akan hanya Allahumma sai dai in kasancewar kai jinkirin zawwa kana tsoron kafin ka iso Muzdalifa al-fajr zai keto kenan lokacin magharba da isha za su fita to a wannan lokaci kana iya yada zango akan hanya kai magharba kai isha amma matukar zaka iso Muzdalifa kenan kafin lokacin su ya fita to ba kai magharba da isha akan hanya sai ka iso Muzdalifa sannan kai jami'i shine sai ya ce li kulli wahidatin minhuma iqama kowace ɗaya daga cikin su manzon Allah ya sanya aka tada mata iqama da magharba da isha sai ya ce amma kenan ana abin da muke so mu sani kiran sallah dai ta kai amma kowace sai an tada mata iqama sai ya ce walam yusabbi manzon Allah bai yi nafila ba kenan bayan gama magharba manzon Allah bai yi nafila ba kai tsaye ana gama magharba aka tada iqamar isha akai wala ala ithri wahidatin minhuma ko akan gurbin ɗaya daga cikin su dan haka anan duk wanda yake cikin aikin haji idan ya zo Muzdalifa to ba a buƙatar ya shagala bayan sallolin da wasu nafilfili ko ya zauna ya yi ta addu'a abinda ake buƙata daga an yi wannan jami'i tsakanin magharba da isha ka nemi wuri ka kwanta ka huta saboda gangan jikinka ya samu wani kaso na hutu domin aikin da zaka tunkara a rangoma ga wata kamar yadda bayani ya gabata akwai jifa akwai soke hadaya akwai aski sannan kuma ka zo Makka kai tawaful ifada kai safa da maro sannan kuma ka dawo Mina
babu ranar da alhaji yake gajiya sama da ran goma ga wata. To anan mutum idan ya ja dare a nan Musdalifa yana salloli yana nafilfili ko yana wawo addu'o'i, anan zai zamanto ya tagayyara a ran goma ga wata, ko da yayi aiki zai zamanto aiki ne zai yi ba alsa ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan magariba ko bayan ishar ba nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, da yayin jami'in manzon Allah ya nemi wuri ya kwanta. To haka ake bukatar mu koyi da shi. Dan muka zo karshen baban da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.